Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd ɗan uwa masu albarka masu sauraron mu ne ta da nukusa har yanzu dai kuna tare da mu a cikin wannan barnamiji na ilimi da fahimta sune jagora wanda muna tare da Sheikh Abdul Malik hafizahullah
almajirin malami
mallam muna son mu ji menene idafa kuma menene alaka idafa da shari'a ta ilimi na shari'a da musulunci
na'am kenan wannan shine sauran dan abin da muke saura cikin ilimin nahwu wanda bamu kare ba za mu karasa shi mu kare bayanin alaka ilimin nahwu da shari'a sannan mu shiga cikin darasin mu na gaba kenan shine ilimin sarf da alaka shi da shari'a idan muka diba idafa shine danganta wani abu zuwa ga wani abu ko ba shi bane to wannan idafa cikin alqur'ani akwai ta cikin maganganun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai ta cikin ilimin shari'a akwai ta amma inda ma nake son ni in tabo inda take da alaka da aqida kai tsaye akwai wadanda suke ganin alqur'ani ma'anarsa daga wajen Allah take amma kuma lafuzan shi ba daga wajen Allah suke ba wanda mu'tazila da suke da ma'anar kalamun nafsani ko kalamun nafsi suna kawo wannan shubha wanda ko zaka iske yanzu wasu mustashriqun da turawa suna taimakawa wannan saboda bata addinin musulunci idan ka duba cikin suratul tauba Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai yan nemi ka bashi aminci ka bashi kariya fa ajirhu ka bashi kariya yazo hatta yasma'a kalam Allah har sai yaji maganar Allah Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo wajen wannan yace to wannan yake nuna maganar mu'tazila ko daga cewa lafazin alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba kuskure don Allah ya kire shi kalam Allah maganar Allah bai ce lafazin da ya fito daga wajen Allah ba koko bai ce ma'anar da ta fito daga wajen Allah ba ina fata an fahimci ni to sannan kuma Allah ce summa inna alaina bayana abinda ke nuna maka ma'anar alqur'ani da lafazin shi daga wajen Allah yake fa idza qara'nahu fattabi alqur'ana idan aka karanta maka bi summa inna alaina bayana ma'anar kuma za ta zo daga baya kenan lafazin daban kuma ma'anar daban to kaga in ba ta hanyar idafa ba ba za mu fitar da wannan hukunci ba misali kuma waɗanda suke cewa an danganta wani abu ke wanda aka ce kitabullah littafin Allah ne to me yasa aka ce mai kitabullah kuma aka ce mai kalamullah saboda kalamullah an kalle maganar Allah ce kitabullah an ce littafin Allah ne saboda za a rubuta shi shikenan magana ta rage ta kare to kaga sanin idafa yana da alaka da bincike na shari'a wallahu ta'ala alam
mallan akwai waɗanda suke cewa misali waja'a rabbuka sai su ce waje a amur rabbik an kire wannan mudafi
nan yana da alaka da alhafu ne alhafu fi lughati al-arabiyya kalimar da aka shafi ai su kaddara wani abu da suke ce waje a amur rabbika ibn al-qayyim cikin as-sawa'iq al-mursala da yazo sai ce wannan magana ta su babuta don ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika kaga nan sai qur'ani ya tabbatar da abinda sun ka kaddara kuskure na don ya ce aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin kai yazo aw ya'tiya ba'd ayati rabbika ko sashen ayoyin ubangijin ka su to da ayoyin yake rufi ai ba sai ya kawo zuwan shi shi ubangiji ba ina fata an fahimci dan haka sai dai mu bar shi babin aqida ya Allah zai zo wannan kuma bai gaya mana ba bamu sai da Allah zai zo ba bamu sai da Allah yake ba mu bar sanin kaifiya ga wajen sa wallahu a'lam
Allah ya saka mallan da alkhairi
na'am
mallan sai abin da ya shahi huruful jar mun sani da alqur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam
na'am
huruful jar sun zo da ma'anoni masu yawa
na'am
to ya zamu yi bayani game da wannan
inda mun ka ce alhasfu kinan ba ko ina ne alhasfu yake kuskure ba akwai inda yake daidai Allah ya ce wa kadzaba bihi qaumuka mutanenka sun ƙaryata alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma duk al'umma shi suka kafirce ba to nan sai wadansu malamai suka kaddara بعض وكذب به بعض قومك ودنسو كما suka kaddara sifa wa kadzaba bihi qaumuka almu'aniduna ko alkuffar kidan sai mu gane shi hasfukin nan ba ko ina ne ake cewa bai tabbata ba idan muka je zuwa ga huruful jar harufan jarra in muna karatu sai a ce muna guda hudu ne ko shidda cikin nahwul wadih in ka ce cikin alfiya sai ka san su guda 21 ko ba haka ba in ka ce wani wuri ba sai an ce maka 23 hurufu dai a takeice a cikin larabci huruful ma'ani su 105 ne to a wani dalibi da yi bincike a jami'a ta kulliyatu da'ul islamiyya a libya huruful jar wa dilalatuha ko wani harfi idan ka shiga cikin babul ishtirak akwai abin da ke kibara al ishtirak cikin ilimi harafi mai daukan ma'ana hiye da daya to zaka iske wani harafi na daukan ma'ana 10 wani na daukan ma'ana 13 wani na daukan ma'ana 7 kadiba cikin mughni al-labib an kutubil a'rib li ibn hisham al-ansari kuma kadiba cikin huruful jar wa dilalatuha da dirasata da an kai kan harufan jar ya zaka gane da alaka da shari'a shine cewa hadda aqida ma yana da alaka da ita da aka ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba face ala Allah an ce ala saman Allah haka ne ala ake cewa to amma kuma la yajuzu listi'la'u ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta a ce wani abu yana saman Allah ba ko haqiqa ko majazi kaga harful jar ya kawo wannan ala Allah kuma ya nuna kamar abu ne wanda aka dora don an ce wa alal mauludi lahu rizquhunna ya wajaba akan al mauludi lahu wanda an kai ma haihuwa ah to ya an ce ala ita ta nuna abin ya zama to mi wajibi akan sa to shi ko ce illa ala Allah shi ko Allah babu abin da yake wajibi akan sa sai zaman to fassarar ta koma abin nan ga Allah ne ganin dama Allah ne ya ciyar da ita to in baka san ma'ana haruful jar ba baka san ko ma'ana nawa yake dauka ba ya zaka zo ka ce zaka ifassara alqur'ani ko sunna ko littafin da ba da musu rubuta kaga akwai matsala dan haka kai koma cikin kuma littafin ka diba cikin albahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da yazo albau yace tana daukan ma'anoni daban-daban ka diba cikin ad-durrul masun fi urubi kitab al-maknun tun daga bismillah da ya fara sai yace maka tana daukan ma'ana kaza albau ta'ti bi ma'anar zarfiyya an gane ko walaqad nasarakumullahu bi badr tana zakwa lil-isti'ana bismi wa to abinnan katabtu bil-qalam ko bismillah kina astaeenu billah to kaga ni duka abubuwa suna dan masu yawa wadanda ya kamata a ce mutun ya fahimce su da kyau dan saboda wato alaka su da shari'a wallahi ta'ala alam
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai annida yazo a cikin alqur'ani da wurare daban-daban muna son mu san menene alaka wannan nida da wannan kira da ulumu shari'a ilimi na shari'a
to in muka duba annida yana nufin kira kira kuma mun san cewa kiran Allah ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to kaga alaka shi da shari'a ya zaka roki Allah ina sharuddan addu'a kaga wannan duk cikin annida'u zai dawo saboda idan kira ya taso daga sama zuwa ƙasa kenan ya annabe ka zo ni amma idan kira ya tashi daga ƙasa zuwa ga sama ya zan mi ya zan roko tunda in ka kira Allah ka ce ya rabb ya ubangiji na ai ba kana son Allah ya zo bane kuma kai baka isa ka sa Allah ya zo ba misali amma kana roƙon Allah ne to kaga sanin ka'idodin addu'a cikin ilimin fiqh da kuma addu'a a cikin aqida tunda ba a kiran kowa saiwa sai Allah idan aka shiga cikin matsaloli to kaga annida'u tanan zaka farawa ka gane ko mi ake nufi shi yasa annida'u da al-istighafatu neman taimako kafin ka nemi taimako ai sai ka kira Allah subhanahu wa ta'ala al-isti'anatu shi ko neman taimako wane man taimako wanda yake ba sai ta hanyar kira ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma wancan al-istighatha neman ceto ka shiga cikin matsala kenan al-isti'ana kuma ba sai ka shiga cikin matsala ba to al-muhimmu dai annida'u yana da alaka da kira kira kuma yana da alaka da addu'a addu'a ko tana da alaka da qur'ani da sunna da kuma shari'ata addinin musulunci wallahu a'lam
sai abin da ya shafi mallan at-ta'ajjub
na'am
menene ta'ajjub kuma ya ake yin ta'ajjub sannan ta'ajjub kin yazo a cikin al-qur'ani sai menene alaka shi da ilimi na shari'a
to at-ta'ajjub dai yana nufin mamaki yana da siga guda biyu ma af'alahu da af'il bihi ma af'alahu ma akramahu kinan kai mamakin karamcin shi af'il bihi Allah ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana kai mamakin jin su da ganin su ranar da zasu zo muna kinan ana yin ko kace ma af'alahu ko kace af'il bihi kana nufin ai mamakin abu to wannan shine at-ta'ajjub to amma yanzu inda ake samun matsala sai a ce Allah subhanahu wataala yayi mamaki daga wani abu sai wani yazo ya ce Allah bai mamaki alhali kuma da an kace bal ajibta wa yaskharun akwai qira'a mutawatira daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal ajibtu wa yaskharun qira'a ce in ba mutabata imamu hamza ah sai Allah ya ce ajibtu nayi mamaki to kaga wanda zai kore wannan ya kore nafsi wanda ya inganta mutawatiran daga Allah subhanahu wataala kuma ce Allah baya yin mamaki kaga wannan ta kuma fassara ta wato aqida to kaga ashe at-ta'ajjub a ce Allah yayi mamaki Allah yana mamaki amma ya Allah yake mamaki bai fada mini ba na tsaya bakin inda ilimi na ya tsaya ayatu sifati kenan ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mallan sai abin da ya shafi at-tadhkir wa at-ta'anis da kuma alaka shi da ilimi na shari'a
at-tadhkir abu ya zamanto namiji at-ta'anis abu ya zamanto mace to sai mun gane cewa at-tadhkir kinan da at-ta'anis abinda asalin shi namiji ne da mace don akwai abinda ba namiji bane ba mace ba kuma yazo da ta'un misali yanzu an kace at-tariqu at-tariqu mace ne a larabci amma kuma bai da ta'un kuma duk da yake ana cewa at-tariqatu hamza sunan mutun ne namiji amma kuma yana da ta'un sai mun gane cewa to akwai ta'anisi na lugha akwai wanda kuma yana da alaka da lugha kuma yana da alaka da kasancewa halitta to wanda ake zance wanda yake da alaka da zancen halitta kaga yanzu misali Allah ya ce waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ina sa sun mala'iku sun manto mata amma zu cikin qur'ani a lugha mala'ikatu ake ce musu mala'iku ba a sifanta su da su mata ne ba a sifanta su da su maza ne kina kaga da alaka da shari'a kalima ta zauja duk cikin qur'ani ba wanda ta zo da ta'un zaujuna wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna to amma sai malamai suka ce to yanzu an ce zauju namiji zauju mace lalle wannan shine larabcin alqur'ani amma an ka tare bon gado an ka ce mata zaujun za a gane mace ta mutu ko namiji sai malamai suka ce a ƙara ta'un saboda a bambanta tsakanin miji ne mutu ko mata kaga wannan yana da alaka da shari'a ta musulunci sabarin wani ce a ayat tazkuru ta nisa da alakar shari'a musulunci mutali ba kuma akwai lokacin da ake ƙara ta'un ga mutumin da yake don girmamawa ko ganin karfin abu gare shi al'allama al'allamatu alfahama duka wannan ta'un an ƙara ta ne ba ana nufin mace ce ba a ana nufin wanda ilimin sa yayi yawa babban malami to kaga duka irin waɗannan sanin su yana iya kai ka gane ka fahimci inda su yi sama gaba akwai sunan da annabi mace kuma wani lokaci bai dauka ta'un ko da namiji da mace dai ne قالت يا ويلتا أعلد وأنا عجوز كاغا باتا تشي وأنا عجوزة تومبا سي تشي وأنا عجوز فعول ني عجوز كاغا با تشي ني سوهو سي دي كاتشي ني سوهو واتي توندا ماتشي تي تكي ماغانا كاغا ايرين wannan in mutum bai san shi ba cikin alqur'ani ma sai yazo wajen fassara ya zaman to ya fassara ba dai ba Allah ya mun tsari wallahi ta'ala alam
mallan ina so in kuma baya kadan domin dan tunatar mutane game da bayanin da kun kai akan ilimi ne na hau cewa ilimi ne wanda yake yi mana bayani yake sanar da mu canje-canje na ƙarshe
kalimomi na'am
to shin shi ilimi na sarf shi menene
yace kula da shi
kula da shi
na'am me bambanci
ne bambancin shi kuma tsakanin shi da ilimi
na hau to as-sarf fi al-lugha at-taghyir wa at-tahwil canza abu ko jujjuya abu an gane ko ko bayyana abu daki-daki jujjuya abu an gane ku sai wato ana kiransa ilmu sarf ana kiransa kuma ilmu tasrif ya ance tasrif daga sarrafa yusarrifu tasrifan amma wannan duka ba matsala bace tunda sunan duka sun shahara kuma babu wanda ya ci karo da wani amma ilmu sarf sun kace wato ilmun bihi yu'rafu abniyatul kalimatil arabiyya wa ahwaluha allati ta'ridu laha sai sun kace min ghairil bina min ghairil i'rabi wal bina shi ilimi ne wanda yake nuna maka yadda zaka sanin halin asalin kalima da inda aka ciro ta da harafi nawa gare ta cikin asali nawa aka ƙara mata ina fata an fahimce ni sannan kuma da halin da yake iya zuwa nawa aka shafe akwai waɗanda aka shafe ko babu saboda komawa cikin kamus don ka gane ma'anar kalima amma bai da alaka da kalima min haythul i'rab wal bina a dubi ƙarshen ta canza ko bata canza ba shi sarfu babu ruwan shi da sanin can fataha za a yi ƙarshen kalima ko zamma ko kasra babu ruwa ne da wannan shi dai abin da yake kula da shi wannan kalima harafi nawa gare ta nawa za a ƙara mata nawa za a rage mata nawa aka shafe shine abin da yake kula da shi kenan sai mu gane cewa da nahwu da sarfu abin da malama gashi cewa dan jumana da dan jumai ta fuskar kowane daga cikin su yana karatun kalima amma sun bambanta shi sarfu yana karatun asalin kalima a gano ta da abinda aka ƙara da abinda aka rage shi ko nahwu yana karatun wato wasullan kalima an yi mata fatha ko kasra ko damma ko sukuni wallahu alam
na sai abinda ya shahi nasha'a ta nahwu ta tasarruf afwan nasha'a ta tasarruf
to shi ma ilmu sarf sun fadi maganganu ka san farkon ilimi wasu ce tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na suna kafa hujja da wannan hadisi arshidu akhakum faqad dalla wasu sun kafa shi cikin nahwu wasu sun kawo shi cikin sarf sun ce kuskure na cikin sarf amma wannan hadisi babu wani tabbaci akan shi amma dai wasu suna danganta kuma asalin ilmu sarf daga sayyidina ali tunda shine ba da umurni radiyallahu anhum ajma'in da shi ga aswad abul aswad ad-duali wadansu kuma suna ganin a shi ilmu sarf akwai mu'az bin muslim al-harrawi shine wanda ya fara kebe ilimin sarf da rubutu amma suna ganin sibawaihi da yazo cikin abin nan shi ya kara fadada shi ya fitar da bayani na nahwu da bayani na wato na sarf a wuri daya kafin a rarraba su sannan kuma suna ganin shi harrawi kinnan saboda yana sai da kayan da kaya da aka kawo daga wato yanki na harawa sai aka kira shi harrawi an gane ko shi yasa ake kiran sa Mu'adh bin Muslim al-Harrawi shi kuma wasu malamai suna ganin wanda ya fara rubutu akan ilmu sarf shi kadai a takaice shine al-Imam ar-Ru'asi Imam ar-Ru'asi shine shugaban madrasa ta Kufa an gare ko sabani wanda kike ganin Kisa'i shine shugaban madrasa ta Kufa, Imamu Ru'asi shine shugaban madrasa ta Kufa, amma ba shi ya shahara ba. Imam Al-Kisa'i Al-Qari Al-Muqri shine wanda ya shahara a cikin wannan madrasa. To wannan shi ne a takaice tarihin ilmu sarf da kuma ma'ana ta, wato ilmu sarf tana nufin jujjuyawa abubuwa. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun nas illa kufura wa tasrifir riyah ayatun liqaumin yaqilun wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal-ard la ayatin liqaumin yaqilun wa tusarrafna sarrafna tana da yawa a cikin alqur'ani mai girma jujjuya abubuwa.
Eh mallan, so da dama daliban ilimi suna tambaya game da mizanin sarfi, suna karatun shi amma ba su san asalin menene ma'anar shi ba. Muna so a yi muna bayani wanda zashi yayi muna wannan abin.
Al-mizanu sarfi ana nufin abinda ake auna kalma da shi. Da malamai suka zo sai suka diba suka ga kowace kalma ya kamata a samu mata abinda yake daidaitata, daidaituwa da ita. Yadda in an shafe wani abu a gane an shafe, in an ƙara a gane an ƙara. To mafi yawancin kalmomi dai na Larabci asalin su uku ne. To shi yasa sai aka dauki fi'ili thulathi mai harafi guda uku. In an ce zahaba ya tafi, sai an ka dauki fa'ala. Suka ce abin da yasa aka dauki fa'ala ba a dauki amila ba, saboda shi fa'ala ya fi daukar fadin ma'ana daga amila. Wannan ijtihadi ne na malamai, domin an ce fa'ala ya aikata, amila ya aikata. To da suka ce ya fi fadin ma'ana, gaskiya wannan yana bukatar dalili. Amma dai suka ce bambancin su, shi fa'ala ko ina an dauko harfi daya, fa an dauko daga farkon baki, a fa a an dauko daga cikin makoshi, la kuma an dauko na halshi. Kinan duka da tsakiya da farko da ko ina an dauko, shi yasa domin fa'un tana farkon baki, ainun tana tsakiyar makoshi, lamun kuma tana wato halshi tare da saman baki. Kinan ko ina aka dauko guda. Amma sabanin amila da suke cewa, ita ma amila tana daukar wannan, tunda ainun tana tsakiyar makoshi, mimun tana daga shafataini, lamun. Da haka dai istidlal da suke yi suke ga dalilin da yasa aka dauki fa'ala tana yiwa dai shine malamai suka fi zabe, amma ba dan saboda wani bambanci daga gare shi da shi da akwai da amila ba, wallahu ta'ala a'lam. To mizanu sarfi shi mafi yawancin kalmomi suna da harfi uku, shi yasa sai aka dauki fa'ala. In nace zahaba sai a ce fa'ala, qadima fa'ila, faquha fa'ula. Kenan sai ka gane ana fatha, ana kasra, ana damma, yadda yazo ta nan za a gane in akwai wani harfi wanda babu ko akwai wanda an ka kara. To sai ya zamanto in kuma harufan da za a ƙara ne, to nan ne ake za a ƙara lamun, lamun saboda ita lamun ita ke ƙarshe. In kuma farko ne, to za a ƙara harafin da ya zo farko. In an ce azhaba sai a ce af'ala, saboda alhamza ta zo farko. To kaga da wannan ne ake gane harufan. Harufan kuma na ziyada sun ce harafi goma ne, sa'altumuniha su ne asli, tana yiwa in an samu an ƙara wani harafi to ƙara shi akai, amma waɗannan su ne fil asli sa'altumuniha. Kinan da sinun da alhamza da lamun da mimun da ta'un da ya'un da wawun da nunun da hababba da kuma wato alhamza ko alif, waɗanda su ne harufana ƙari, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullahu khaira. Malam, sai al-af'al min haysul huruf sun kasu kamar sahih da salim da mahmud da mudha'af, yaya za mu iya fahimta wa'annan?
To abu na farko wanda ya kamata mu gane, in an ce al-af'al tana nufin fi'ili, mun yi bayanin fi'ili a cikin ilmin nahwu. To amma shi fi'ilin nan akwai mai harafi uku, zahaba, akwai mai harafi hudu, dahraja, ina fata an fahimce ni. Sannan suka ce a cikin biyar ba a cika samun fi'ili ba mai harufa na asali mai harafi biyar, duk da yake wannan maganganu da suka kawo. Sai akwai mai harafi biyar, an gane ko, wanda misali an ƙara mishi harafi biyu, iqtatala, kaga qatala na, sai an ka ƙara alif da ta'un. Sannan akwai mai harafi shidda, i'shawshaba al-makan, wuri yayi ciyawa. Kenan za mu gane cewa su fi'illan nan akwai mai harafi uku, akwai mai harafi hudu, akwai mai harafi shida. Shi ko suna akwai mai harafi uku, akwai mai harafi hudu, akwai mai harafi biyar, akwai mai harafi shida. An gane ko? To madalla abinda suke kawowa kenan. To bayan wannan sufi illan nan ana kakkasa su ta haska ilimi daban-daban. Abinda sa muke kawo su saboda ɗalibi ya san ma akwai abu kaza ga abinda ake nufi da shi. Yanzu fi'ili na farko akwai wanda ake kira as-salim. As-salim wanda haruffan shi gaba ɗaya babu harful illa. In nace zahaba, dama haruffan illa guda uku ne, da alifun da wawun da ya'un. To in nace zahaba babu harful illa ko guda daga ciki. Ko ba haka ba? To al-mahmuzu kuma wanda yana da alhamza dan ka gane daga alhamza ne to kala uku yake akwai wanda adda alhamza farkon sa akwai wanda tsakiyar sa akwai wanda karshen sa yanzu kaga in nace akhadha kenan mahmuzul fa'ina in mun ce mahmuzul fa'i saboda fa'ala da fa'un ake farawa sannan kuma bayan abin nan akhadha ta zo farko sannan kuma tana iya zuwa a tsakiya sannan kuma tana iya zuwa a ƙarshe yanzu misali in nace akhadha sa'ala sa'ala alhamza ta zo tsakiya kaga mahmuzul ayn kenan tunda can fa'a ayn ita ce ta biyu sannan kuma wato qara'a shi ma fa'ala ne ana kiran sa mahmuzul lam to kaga wannan su ne ake kira almahmuz guda uku almudhaf kuma wanda an kai ma shadda aka ƙara mishi shadda in nace zahaba ya tafi to zahaba nayi masa shadda to zahaba ya tafi yadda shi azhaba ya tafi yadda shi sai dai shi zahaba yafi karfin ma'ana da azhaba ta fuskar da ake bambanta su sai mutun ya koma cikin ilmu sarf sai zai iske a siga ta af'ala tana da ma'ana sun kai biyar ko shidda ko goma fa'ala tana da ma'ana sun kai goma ko shidda shi guda ce ya sani kuma wajen fassara sai zabi guda wanda tayi mai garin shi da shi zai fassara kaga akwai matsala Allah ya kyauta
amin sun amin Allah ya saka malam da alkhairi sai bayan sahihi akwai al-mu'tal
na'am
shi kuma al-mu'tal sin ya kasu kashi kashi kamar yadda as-sahih ya kasu ko kuma kakani lamarin yake
eh abinda malamai suka ce shi al-mu'tal wanda adda illa illa rashin lafiya ma'ana cikin haruffan sa akwai harafin illa shine wato da wawun mun kace da ya'un da alif to wannan malamai sun karkasa shi daban-daban ina fata an fahimce ni wato sun maida shi akwai al-misal in an ce al-misal wanda farkon shi harful illa ne kamar wa'ada kaga wawu tana cikin huruful illa to kun ga sai a kira shi misal ba irin wancan misali wanda ake cewa ba an buga misali ko ko al-amsal shi ko al-ajwaf wanda tsakiyar sa akwai harafin illa kamar qama asalin shi qawama ne an gane ko amma sai aka ce qama kaga ya zamanto ajwaf daga al-jawf na shine ciki ma'ana cikin sa bai da lafiya shi ko wato abinda ake kira an-naqis shine wanda karshen shi yana da harafi na illa yanzu kaga in nace sa'a sa'a an gane ko da sinun da ainun sai alif ta zo to kaga ga ana kiran sa an-naqis to sannan kuma sai al-lafiful mafruq al-lafiful mafruq wanda da farkon sa an gane ko da karshen sa harafin illa ne amma tsakiyar shi babu harafi na illa kamar wa'a ya fahimta wata idza wata iyaha udhunun wa'iya to kaga wa'a wawu harful illa can kuma karshe alif ce harful illa amma tsakiyar su ba harful illa bace sai kuma al-lafif al-maqrun wanda kuma misali kamar a ce abin nan harfin illa biyu suna jere da juna kamar kace hawa wan najmi idha hawa to kaga hawakin nan wawu harful illa alif kuma shi ma harful illa ne to kaga wannan shine taqsimin da an kai fi'ilul mu'tal da kuma fi'ili wanda yake wato wanda yake ba mu'tal ba wanda yake lafiyayye to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da sai kai cikin littafi malamai sun yi bayani amma kai baka fahimci mi suke son su ce ba kaga dan haka fahimta kuma za ta yi maka karamci Allah ya gane da mu wallahu a'lam
amin jazakum Allahu khaira malam sai abin da yace al-qalbul makani
na'am
menene qalbul makani kuma yaya ne ake yin shi
al-qalbul makani shine a cire wata kalma ko wani harafi cikin wata kalma sai a maida shi wurin wani harafi ayisa shine mi ya dabi tsammani sai kuma an kace ya isa kaga an cire alhamza an maida ta tsakiya to shi ake kira qalbul makani wanda sai an ci gaba da jujjuya kalma za a gane cewa an yi qalbul makani kamar jazaba da jabaza duka ana fada asalin shi jazaba ne wani lokaci larabci ce jabaza kuma to shi ake kira al-qalbul makani an cire kalma daga wurin ta an mayar da ita wani wuri kamar al-wajhu da al-jahu al-jahu asalin su wato wajhu na sai an ka doke wawun din an ka kai ta tsakanin ha'un da jimun sai an ka maida ta alif aka ce al-jah huska ake rufi amma malamai suna amfani da shi cikin ilimin abin nan aljahu darajar mutun wani lokaci ana iba mutun kaya in an san yana da kima sai ya ƙari ya kawo to wannan dai a takaice shine abin da ake kira alqalbul makani a cire makalma daga wani wuri a maida ta wani wuri na'am
sai al-ilal wal ibdal shi kuma yaya ne ake yin shi
na'am al-ilal wato kamar kalma ta zamanto ta samu matsala sai a juya ta kaga yanzu in nace qala asalin shi qawala yayi magana to amma saboda mi saboda tazo tsakiya tana da sukuni sai aka maida ta alif an kace mata qala ya zaka gane cewa asalinta abin nan ne zaka ce alqawlu qala yaqulu qawlan kaga baka ce qalan ba kina asalinta wawun ne al-ibdal kuma a maida wata kalima da wata wani lokaci ana yin wannan rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budu wastabir li ibadati kai hakuri wajen bauta ma Allah asalin shi wastabirni an ƙara alif da ta'un domin sabara ne asalin shi to sai a ƙara alif da ta'un a ce istabara to da yake da ta'un da sadu sun yi kusa da sai aka ce istabara wastabir me yasa aka yi wannan suka ce in an ƙara alif da ta'un yana ƙara ƙarfin ma'ana kinan sai ka gane cewa istabara ba dai shike da sabara ba kinan sai nuna maka cewa ka ƙara dagewa ka nace da hankuri ka jajirce hankurin da babu irin shi sabanin sabara ina fata an fahimci ni to wannan shine abin da suke kira al-ibdal amma da wato ta'un ta koma wato ta'un da sauransu wanda kuma yana da yawa shi ma
sai abin da ya shahi mala al-jamid wal mushtaq
al-jamid shine abin da daskare yake suna rufin ba daga wani abu aka ciro shi ba al-mushtaq wanda daga wani abu aka ciro shi yanzu kaga in nace allazi babu wani abu da an ka ciro shi da shi shi ko al-mushtaq wanda an ciro shi daga wani abu kaga in nace zahaba yazhabu kaga yanzu an ciro wani abu ciki izhab an ƙara ciro wani abu ciki zahibun an ciro wani abu ciki zahibatun an ciro wani abu zahibatani zahibani zahibuna zahibatun duk sun shigo daga ciki to kaga wannan yana mushtaqun ne kamar daga shaqqa ne kamar an tsage abu an ciro wani abu daga cikin shi to fi'ili akwai jamid akwai mushtaq shi ma suna akwai jamid akwai mushtaq ina fata an fahimce ni kaga cikin shari'a ma sunan alqur'ani an yi sabani imamu shafi'i yake cewa a shi sunan qur'ani jamid ne murtajal kenan ba ga da wani abu a ciro shi ba wadansu malamai suka ce a mushtaqun ne daga qara'a ya qara'u qur'anan kaga kenan ilmu sarf yana da alaka da mas'aloli na shari'a ka kuma cikin ar-risala kana ganin inda imamu shafi'i ya bayanin wannan kan zancewa mushtaqun ne shi sunan qur'ani ko kuma mushtaqun bane ka wani sa tsammanin abin gani fi'ili kuma akwai wanda ghairu mushtaq fi'ili ne zamane wanda bai cika yawan canzuwa ba sai ya zama shi akan hali guda ba a ganin shi yana canzawa to sai a kira shi jamidi kamar bi'isa shikenan fi'ili na bai canzawa amma zahaba shi yana da yanzu kaga bi'isa fi'ili na baka iya cewa kawo min fi'ili madi kawo min fi'ili mudari kawo min fi'ili amri kawo min ismul fa'il amma kana iya cewa shi yanzu zahaba sai ka ce ismul fa'il zahib fi'ili mudari yazhabu duka shi kana istiqaqi to na ake gane su shi jamidi da skare yake ba a iya cire wani abu daga gare shi mushtaqun kuma wanda ana iya tsaga shi a cire da wani abu daga cikin sa wallahu a'lam
jazakumullahu khaira malan sai abin da ya shahi masadir a ilimi na sarf shi masadir kin nan suna da bambanci ko kuma duka masdar guda ne
to abu na farko in an ce masdar shine suna masdar kala kala ne fi'ili mai harafi uku jamhurin malamai sun tafi cewa fi'illan shi sima'iyya ne ma'ana ta fuskar ji ga larabawa ake iya fitar da su ba a yi kiyasin su ba a yi kiyasin su ba a yi azza musu ka'ida ko ba haka ba amma su ibnu malik cikin alfiya ya dan kawo inda shi na nufin yawo galibi shi na zakkuwa ala wazin fa'alan ko kuma in shi na nufin kaza galibi shi na zakkuwa amma dai duk inda ta kai ta kawo an yadda da cewa su fi'ili na harafi uku fi'ili mai harafi uku galibi sai dai a koma cikin kamus ko aji abin da larabawa suka faɗa amma wanda ya wuce uku duk fi'ilin da adda harafi hudu ko biyar an gane ko ko mu ce fi'ili mai harafi hudu ko biyar haka in an yi mishi ziyada ko shidda dukkan su fi'ilan su qiyasiyya ne kaga in ya zamanto an kace af'ala yuf'ilu if'alan aqdama yuqdimu iqdaman in an ce fa'ala kuma taf'ilan ne nazzama yunazzimu tanziman ko ba haka ba darrasa yudarrisu tadrisan in fa'ala intalaqa yantaliqu intilaqan qatala yuqatilu ko ba gani ba qitalan wa muqatalatan kinan fi'alan wa mufa'alatan dukkan su istansar istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istansara yastansiru istinsaran su waɗannan da an wuce harafi uku to galibi kiyasin su za a yi in ka san babin kana iya fitar da su sai akwai abin da ke kira al-masdaru sina'i kalima za a zo wadda asilinta haka aka cira ta daga larabawa misali al-jahiliyya kaga jahil sunan fa'il ne amma sai an kace al-jahiliyya aka mishi da masdar duk da cewa suna cewa akwai nisba ila al-masdar akwai kuma al-masdar as-sina'i kamar rujuliyya kaga rujuliyya ba ta da alaka da wani abu haka aka cira ta sai aka ce rujuliyya to wannan masdarus sina'i kina a maida shi amma idan ya zama to dama kalmar masdar ce sai a ce al masdarul mansub kamar yadda Khalid al Usaimi a cikin wato littafin sana'at al qararat al nahwiyya wa al tasrifiyya ya bayyana to akwai al masdarul mimi kuma wato abin da ke da masdar yana nuna aiki amma mimun gare shi yana tare da mimun kamar an ka ce marji' dawwa to kaga daga raja'a ne sai aka ƙara mimun duk da yake wannan shi ma sima'ili sun ce ya kamata a ce marja' ko ba haka ba amma kuma sai zo da wato abin nan da kasra kamar yadda malamai suka ce amma mimi saboda an ƙara mishi mimun shi yasa an ka ce mimi nisba ne zuwa ga mimun to yana da kyau dalibi ilimi ya san bambanci tsakanin waɗannan masadirkin saboda akwai lokacin da suke shigewa cikin juna wallahu ta'ala a'lam
jazakumullahu khaira malam sai abin da ya shahi al-ism
na'am
a yaren larabci cin ismin nan a ilmi na sarf
na'am
cin wannan suna guda ne ko kuma akwai sunaye sun bambanta
al-ism daban-daban ne akwai abin da ake kira al-ism al-maqsur da al-mamdud da al-manqus al-mamdud wanda an ka ja shine madda ya muddu wanda ana nufin akwai al-hamza karshen shi kamar yanzu an ka ce as-sama'u shi kiran kaga can an samu alif karshe da abin ga shi ko al-maqsuru wanda yake da alif amma babu al-hamza karshen shi ka gane ko in an ka ce misali mustafa ba a ce mustafa'u ba shi ko al-manqusu wanda an ka tauye mai ya'un karshe kaga wani lokaci al-qadi sai a ce qadin kaga an ci mishi manqus saboda wani lokaci ana shafe wani abu daga cikin kalmomin sa amma an kai masa alif wallam sai a ce alqadi kaji ya unta shigo to ya kamata dalibin ilimi ya fahimce su kuma misali akwai littafi na al-maqsur wal-mamdud na ibn duraid dan ka gane wani lokaci sura shina bambanta saboda kalmomin da yazo da su sai ka iske saboda an ƙara al-hamzan nan yana nufin wata ma'ana in ba a ƙara al-hamza ba yana nufin wata ma'ana idan kalmar ta zo cikin nassi baka bambanta su ba sai ka fassara ba daidai ba kai ko kana ganin ilimin sarfu bai da alaka da addinin musulunci Allah ya kyauta na'am
sai abin da ya shahi malam ismul marra
to ismul marra marra shine shudi da Hausa to marra kuma sunan da Laraba suka yi shi wannan galibi ba a fiddo shi sai cikin suna wanda adda harfi uku an gane ko yana nuna anya abu so daya ina fata an fahimci ni anya abu so daya in an ce anya abu so daya to magana ta riga ta kare to yanzu sai a fitar da shi da tsarin wato fa'latan dibo fa'latan shine wato yake nuna an yi so daya darabtuhu darbatan na buge shi bugu daya ko ba haka ba to shi ake kira ismul marra amma shi ba a fitar da shi sai daga harfi galibi sai sun fi'ilin da yake da harfi uku in kaga yazo ga fi'ilin da ba harfi uku ba to shikenan ma'ana wannan shadh ne la yuqasu alaihi ma'ana cikin larabci babu shi amma an ji shi ne ga wadansu larabawa kuma sunan da yake karewa da ta'un sai a kara mishi wahida saboda a bambanta shi fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida kaga nafkhatun saboda ya kare da ta'un sai aka ce nafkhatun wahida amma in ka ce akhadhtu akhdan narika riqo kenan ka nuna cewa kai riqo wato akhdatan abinnan rabiya wato kaga akhdatan na ana nufin kam daya ina fata an fahimta to ya nuna maka so dai akai kenan inda ba a zo da shi fa'alatan ba yana nuna maka an yi so dai ba me yasa ake son wannan saboda irin waɗannan suna cikin alqur'ani idan baka san ismul marra ba kaga in ka je wajen fassara zaka yi kuskure akwai su cikin hadisi in baka sani ba zaka yi kuskure Allah ya kyauta
amin Allah ya saka mallan da alkhairi sai ismul hay'a menene bambancin shi da
ismul marra shi ismul hay'a yana nuna yadda an ka aikata abu shi ma bai zuwa in ba ga fi'ili sulasi ba mai harfi uku shi ko bambancin shi wancan na marra fa'latan na shi ko wancan fi'latan na ina fata an fahimce ni jalastu jilsatal ja'i jilsa nayi zama irin zaman mai jin yunwa to kaga saboda nace jilsa nayi mata kasra sai ta nuna muna irin zama ake nufi shi ko marra jalsatan wahida kenan nayi zama guda kenan kaga ashe wannan yana nuna maka so nawa akai wannan yana nuna maka irin zaman wa akai wallahu ta'ala a'lam na'am
mallan sai abin da ya shahi ismul fa'il ismul maf'ul ismut tafdil su kuma yane labarin su yake a ilmi na ilmu sarf
to na farko bari mu bi su a gurguje in an kace ismul fa'il sai mun bambanta da alfa'il da ismul fa'il shi ismul fa'il asalin sa yana nuna wanda ya aikata aiki shi yasa in fi'ili na da harafi uku sai a ce fa'il misali wanda ya tafi a ce mishi zahib wanda ya kashe a ce qatil wanda ya dawo a ce a'id kulluha ala wazni fa'il amma in fi'ili ya wuce harafi uku to sai ya zamanto mimun za a kawo mai dhamma sai ayi kasra ga harafi kafin na karshe sai aga da ismul fa'il ne kaga yanzu nace akmala yukmilu wanda ya aike sai in ce mukmil kaga mimun nayi mata dhamma kuma harafi kafin na karshe shine wato mimun kuma nayi mata kasra mustakhrij wanda ya fitar to kaga wannan shi ake kira ismul fa'il to shi ismul fa'il daban alfa'il daban shi alfa'il yana nuna wanda yayi aiki shi ko ismul fa'il yana nufin wanda tun asalin azal arabci wanda yayi aiki ga sunan da anka azami shi amma yana iya zama to ba shi aikin ba ismul fa'il yanzu in nace daraba ko ko in ce a'ta muhammadan as-sa'ila muhammadu ya ba as-sa'il as-sa'il shine maf'ulun bihi ko to amma asalin shi ismul fa'il ne daga sa'ala yas'aluni kenan sai mu gane cewa ko in ce jaa al-madrubu fa'ilun ne amma kuma cikin sarfu ismul maf'ul ne sai ka bambanta tsakanin ismul fa'il da ismul maf'ul shi ko ismul maf'ul yana nufin wato asalin sa larabawa suna da sigar wanda duk aiki ya fada a kansa su fade shi saboda wato shi ismul maf'ul idan aka kawo shi ba sai an kawo fi'ilin ba in nace madrub wanda anka buga shikenan bai buƙatar sayar abin ga amma idan an kasa shi cikin jumla sai shi koma fa'ili lokacin shi koma maf'ul bi shi dan mu fahimci wannan da kyau to shi ko ismul maf'ul a larabci in dai harafi uku ne ana kawo shi ala wazni maf'ul idan kuma ya wuce harafi uku to za a zo da mimun gaban suna ayi mata dhamma sannan ayi ma wato harafi kafin na karshe ba ina maimaitawa kafin na karshe fatha kaga akmala yukmilu ismul fa'il mukmil ismul maf'ul mukmal abinda aka cika an gane ko hakan ga wato istakhraja yastakhriju fa huwa mustakhrij abinda anka fitar mustakhrij wanda fitar mustakhraj wanda anka fitar in babu wannan wajen fassara yanzu kana samun banda Allah ya kyauta ismu tafdil kuma mun kawo shi ana fitar da shi da wato af'ala kenan shi wannan ba sai mun shiga cikin shi ba da mun bayani cikin ilmu nahwu ma'anarsa mun kai bayani can kuma ana hiddo shi ne af'ala in kuma suna bai fitowa af'ala kaga mun ce afqahu to sai a ƙara ashaddu fulanun ashaddu misali maradan min kaza tunda ba a cewa fulanun amradu a wajen malaman basra da yake malaman majmal lugha al-qahir yanzu sun ce ya halatta ana cewa fulanun amradu min fulan an gane ko amma su dai wajen malaman basra sai a ce fulanun ashaddu maradan min fulanin wallahu ta'ala alam ismu tafdil yana nuna yadda ake debo sunan da wane yafi wani ajmalu kaga af'alu ne wane yafi wani kyau a'zamu wane yafi wani girma afqahu wane yafi wani fahimta Na'am wallahu ta'ala alam
malan sai abin da ya shahi ismu zaman wal makan
sunan zamani da wuri to shi sunan zamani da wuri an gane ko zamani lokaci larabci shi da ka'ida in dai zamani ake so a sa na wani abu kawai kai ce za a cirato shi ko wuri ake so za a cirato shi to shi ne sai sun ka ce maf'il ko maf'al idan suna fi'ilin sa yana da fi'ili yana da kasra to maf'il ake cewa idan kuma dhamma aga fi'ilin sa ko fatha to maf'al ake cewa kaga yanzu misali in nace sakana yaskunu sai in ce mi maskan wurin da ake zama ko kuma maskan lokacin zama ko kuma maskan zaman da kanshi kaga kalmar tana daukar ma'ana uku idan baka san tana daukar wadannan ma'anoni ba ka zo wajen fassara da wani zaka fassara ta amma in nace nazala sai in ce yanzilu to ban cewa manzar sai in ce manzil saboda kasra yake da shi to wannan manzil kaga gida sai a ce mai manzil kuma lokacin zama ko lokacin saukowa sai a ce mai manzil sabka ana ce mata manzil yana daukar ma'ana guda uku to kaga in mutum bai sani ba wajen fassara bai iya gane cewa wannan kalma tana daukar ma'ana biyu ko uku in wani ya saba mai sai ya zabura ya ce wancan bai san komai ba alhali tana yiwa kalma tana daukar wannan ma'anar shi yasa kuma malamai zaka iske wajen tafsiri wani sai shi fitar da ma'ana uku ko hudu ta fuskar yaren larabci yana bada wannan ya rajja hawada tafi karfi ko kuma in dukansu ana iya aiki da su sai ayi aiki da su amma abin nan abinda zamu ce in suna in fi'ili ya wuce harafi uku to da ismul zamani da ismul makani an gane ko da masdarul mimi duka abu guda ne ismul maf'ul za a dauko da ismul maf'ul nashi kaga in nace akrama yukrimu ikraman to in nace mukram yana daukar ma'anar wanda anka girmama mukram yana daukar girmamawa mukram yana nufin wurin da anka girmama mukram yana nufin lokacin da anka girmama ma'ana hudu suka dauka tunda ya wuce harfin nan uku kuma sai da ya wuce ma'ana uku to kaga kuma in ba wanda ya karanta ilmu sarf ba akwai waye ya fahimci cewa yana dauka wadannan ma'anoni wallahi ta'ala alam
muji akramullahu khaira malan sai ta yaya za a yi daga cikin suna a ilmin sarf ayi hidda suna na ala ismul ala
na'am ismul ala yana nufin abinda za a aiki da shi abinda za a aiki da shi kaga yanzu misali satr ana nufin wato sai dara wanda mutane wucewa sai tsara to abinda ake azadan ayi da shi sai a ce misqara mif'ala to shi na da auzan daban-daban amma wannan na fitar da suna ala dan ka gane cewa ana iya fitar da suna da shi duk da yake wadansu malamai malaman majmal al-qahira yanzu sun ce fa'ala ma tana iya shiga saboda larutin zamani yanzu ana cewa ghassala ma'ana machine wanda ke yin wanki ko ba haka ba fa'ala ta shiga ciki to yana da auzan in yadda zaka gane cewa abinda za a yi aiki da shi ake kira ismul ala domin ala tana nufin abun aiki an gane ko wato abinda zamu fitar da shi sai a fitar a ce to wannan mif'al ko mif'ala misfara abinda za a yi zane da shi ghassala abinda za a yi wanki da shi to kaga wannan shi ake kira ismul ala in ka jini malami yana bayanin nahwu ko sarf ko cikin tafsiri ya ce wannan ismul ala ne to kaji abin da yake son ya ce wallahi ta'ala alam
mallan nukutan mu ta gaba ita ce sighatul mubalagha da sifatul mushabbiha a ilimi na sarfi mun san abu ne wanda yake da muhimmanci wayannan muna so ayi muna bayani akan su domin mu kara fahimtar abin da suke nufi
to sighatul mubalagha tana nufin abu siga ce wadda take nuna abu ya karfafa ma'ana an kai matuka domin mubalagha shine kai matuka to wannan sighatul mubalagha zaka same su cikin alqur'ani ga cikin hadisi da cikin maganganu malamai yanzu misali qattal fa'al kaga an ce fa'ilun wanda ya aiki fa'alun mai aikatawa irin yadda yake so shi yasa Allah ya ce fa'alul lima yurid mai aikata abin da yake so dan ba wanda yasa hana shi aikata abin da ya gada ba mun fahimci wannan dake ko to wannan sayyul mubalaga suna da wazini sun shahara alal aqalli dai wazinin da sun ka shahara guda 22 kaga wannan lokaci ba za mu iya kawo su ba amma dai kasancewa sun mafi guda 22 ita ko sifal mushabbiha malamai suke cewa wadda take nuna tabbatuwar abu mun kawo ta ita ko tana da sigha kamar fa'ilun an gane ko wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini ko wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihina to farihina an ce farihina ismul fa'il ne in an ce farihina sifa ce almushabbiha domin tana nuna tabbatuwar abu muna fahimta ta to kaga in ka zo jin kira ka ji wani ya karanta da farihina tana nufin suna masu alfahari amma in an ka ce farihina ma'ana ya zamanto musu dabi'a to kaga dan nan zaka iya bambanta fassara ma ta qira'a da qira'a a cikin alqur'ani an gane wannan ko to an ce sifar mushabbiha tana nufin abu ya tabbata dan haka ita sifar mushabbiha ba tana nufin an yi mubalaga wajen aikata aiki ba an kai matuka wajen aikatawa a tana nufin abin ya tabbata sai dai ita tana da siga ne guda bakwai kamar yadda malamai suka yi bayani kuma akwai lokacin da take haduwa an gane ko cikin sifofi kamar wazani guda biyar tana haduwa da siyagul mubalagha da kuma wato sifar mushabbiha to nan malamai suke sabani wani sai ya ce sifar mushabbiha ce wani ce siyagul mubalagha ne saboda wannan siyag wannan wazanin guda biyar suna taruwa akan su wani lokaci dan haka dalibin ilimin yaji an yi sabani wani malami ya ce siyagul mubalagha ne wani ya ce sifar mushabbiha ce to ya koma ya gani in cikin waɗannan auzan guda biyar ne wanda suke haduwa kenan wannan wuri suna haduwa kuma sabanin akwai shi wallahi ta'ala alam
jazakumullahu khaira malan sai abin da ya shahita sahih so da yawa wajen karatu zaka iske mutun ya san kalma amma in iske ta musaggara sai shi rasa yayani an kai da kuma nisba sai muke iya bambanta tsakanin wa'annan
to at tasghir dai ina nufin maida abu karami to misali in anka ce rajulun yana nufin namiji in anka ce rujailun namiji karami kaga marmakon balarabi yace rajulun saghirun sai ga wannan yayi akai sai ce rujailun dan karamin namiji to kaga in ka ji wannan an kawo tasghiri idan mutun ya ji ana zancan abinda ake kira at tasghir shine ka maida abu karami ina fata an fahimci ni to kaga cikin larabci in ka ji an ce rujail ko ko malami ka ji ace tasghiri ne akai shine an mayar da abin karami ne ba babba ba ake nufi sai dai wani lokaci tana yiwa saboda darura ta shiriya ko wani abu sai kaga an kawo su an gane ko kamar inda Imam al-Baiquni yace muttaribun inda uhailil fanni uhail kaga tasghiri ne na ahal to amma ba shi na nufin malamin hadisi kana da mutane bane darura ce ta shi irta sa dole sai da ce uhailil fadi kina ana kawo tasghiri wani lokaci saboda darura ko kuma saboda girmamawa wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai a takaice tasghiri shine maida abu karami yarinya ta je makaranta ana koyar larabci ana koyar musu larabci sai anka ce kabirun anka ce babba saghirun karami to ita ko sunan babanta sagiru tace mallan wallahi baba na ba karami na ba to almuhimmu na at-tasghir nan cikin ilimin sarfu ne shi ko an-nisba danganta abu zuwa wani abu danganta abu zuwa ga wani abu kaga ali bin ta idan za a danganta abu sai a ce banawi banawi wanda yake da alaka da yaya ukhawi wanda yake da alaka da yan uwantaka to irin wannan yana da kyau ka san nisba saboda cikin qur'ani zaka cimma wani abu an danganta shi zuwa ga wani abu idan baka sani ba fassara ta ka sai ta zo a karkace an nisba wato dangantawa wallahu a'lam
sai nisba ila al-asma
an nisba ila al-asma dangantawa zuwa ga suna ita ce mun kai zancanta banawi an gane ko baiti an gane ko abinda anka danganta zuwa ga wani abu turki mutumin da anka danganta zuwa kasar turkiya nigeri ko Nigeri in an ce Nigeri mutumin da aka danganta zuwa kasar Niger Nigeri Nigeri wanda aka danganta zuwa ga Nigeria ka san ya unkin nan wasu ba su hankalta mata to da kai dangantawa zuwa ga wani abu isnadi ila alfi'il kuma wannan abu ne wanda ake dangantawa zuwa ga fi'ili to wannan kuma isnadi dhamair domin fi'ili idan anka danganta shi zuwa ga dhamiri wani ana shafi harufan shi wani ba za a shafi harufan shi ba to idan ba karanta ilmu sarfa cikin qur'ani dubban harufa zaka isi an shafi su amma baka sani ba kaga wa idza laqul ladina amanu misali in za a isnadi zuwa ga dhamirin namiji ko dhamirin mace ko ko dhamirin mata biyu ko ko dhamirin maza biyu ko dhamirin mazaje na jama'a ko dhamirin mata na jama'a nan zaka iske ana shafiya wani lokaci mutum bai gari ba in nace qara'a yayi karatu in zan danganta shi zuwa gare ni sai in ce qara'atu
na
yi karatu ko qara'at ta yi karatu qara'u sun yi karatu qara'na mata sun yi karatu qara'ata mata biyu sun yi karatu qara'a namiji biyu sun yi karatu kaga shi kullun yana nan bai canza ba amma in nace laqiya ya hadu in nace laqaitu laqitu naga wani kaga ya unkin ta dawo laqita ka hadu da wani amma in mace ce sai in ce laqat ta hadu da wani kaga ya unkin nan wanda a alif kaga an cire ta laqul ladina amanu asluhu laqul ladina amanu ka koma cikin aljami'il ahkamil qur'an na imamul qurtubi yace asalin shi laqiyuni an shafi ya un din saboda a tsarin larabci ba a fadarta kaga ashe fi'ili wanda ga karewa da ya un ko alif in anka hada shi da dhamirin mata ko kuma wawul jama'a an gane ko ashe shafewa ake yin wannan harafin kai ko cikin qur'ani ka gane shi amma baka san cewa an shafe wannan harafin ba wallahu ta'ala a'lam
mallan sai abin da ya shafi aljam mun sani a yaren larabci kamar ya sha banban da sauran lugat
na'am
wanda mun sani wata lugha tana da mufrad tana da jam'i amma ba ta da musanna
na'am
amma yaren larabci yana da mufrad
yana da musanna yana da jam'i
to jam'in nan shin dukan shi gaba ɗaya guda ne ko kuma shina da bambanci
tsakanin
jumu'i na
to a gurguje na farko in anka ce jam'i ana nufin zance mafi inganci wajen malaman dai usul fiqi sun yi sabani wasu daga mutum biyu yake farawa a can cikin shari'a wasu kuma sai mutum uku amma a cikin larabci biyu daban uku daban in an ce mufrad sunan mutum guda rajulun namiji guda rajulani ko rajulaini namiji biyu sannan an ka ce rijalun mazaji kina shi a larabci akwai dai akwai biyu akwai uku ko ba haka ba to jam'in nan daban-daban yake akwai jam'u muzakkaru salim jam'i na muzakkar as-salim na mazaje an sami shi as-salim lafiyayye li'annahu salima bina'u mufradihi domin mufrad kin shi ya tsira kaga an ka ce muslim namiji sai an ka ce muslimuna kaga sunan muslim din nan wawun da nunun dai an ka kara to shi yasa ake cewa muzakkaru salim na mazaje ne kuma ya tsira saboda ba a canza wasullam shi wannan sunan ba to muslimuna da muslimina in ya zo cikin harin nasba da wato jarra sai jam'i na gaba jam'u muannas salim jam'i na mata al afwan shi jam'u muzakkaru salim akwai mulhaq bi jam'i muzakkaru salim abuna wanda shi hada shi anka da jam'u muzakkaru salim tunda an ce jam'i ne na maza to amma wani lokaci sai a kawo amma ba jam'i na ba na maza kawai dai kawo shi na anka cikin yaren larabci dan anka ce 20 20 to ai ba a ce 20 namiji za ko mace kuma yadda ake irabin shi haka ake irabin shi haka ko ba haka ba 20 30 40 50 60 baka cewa jam'u muzakkaru salim a mulhaq bi jam'i muzakkaru salim shi ko jam'u muannasu salim suna ne wanda anna mata jam'i ne na mata wanda ya tsira shi ma saliman li annahu salima bina'u mufradihi domin sunan na mufrad na dai din shi ya tsira misali muslimatun mace sai anka ce muslimatun muslimatani mata biyu musulmai muslimatun mata musulmai da yawa daga uku zuwa habbi ne har zuwa abin da ya saba to me ne amfanin sanin shi cikin qur'ani akwai shi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تكون وانا آية نوكا سامو ga sunan jere cikin qur'ani kuma jam'u muzakkaru salim nau'a akwai jam'u muannasu salim nau'a akwai idan baka san shi ba yaya zaka yi wajen fassara ko kuka ji wani ya ce wanga jam'u muzakkaru salim ne kai baka sani ba jam'u muzakkaru salim sunan namiji ne wanda anka kara ma wawun da nunun ko ya'un da nunun jam'u muannasu salim suna ne jam'i ne na mata wanda anka kara ma alif da ta'un kaga aiki yana da yawa gare mu sai jam'i na gaba abin da ke kira jam'u taksir jam'i ne wanda yake yana nuna an karya shi ba kamar yadda ake dokowa kari a kariya ba ake nufi a'a saboda an canza wasullan asalin dai daga cikin shi li annahu lam yaslam bina'u mufradihi yanzu an kace alimun masani to jam'u muzakkaru salim sai a ce alimuna jam'u muannasu salim sai a ce alimatun to amma jam'u taksir sai a ce ulama'u to kaga da alimun da ulama'u tun daga nan an samu canjin wasali mai yawa ulama'u kaga da ma dan malan kafara shi sai aka kira shi jam'u wato at-taksir kuma cikin qur'ani jam'u at-taksir nawa akwai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ulama sai a ce maka jam'u at-taksir na in baka san mi jam'u at-taksir ba kaga baka iya ganewa kai an barka to sai abu na gaba ismu jinsil jam'i suna ne na jinsi na jama'a wanda ke kawo shi sunan jinsi gudana amma kuma mutane da dama suka nufi ga abu guda lafazin shi amma jama'a da dama suka nufi bari mu ba da misali qaum me yake nufi da qaum mutane to ai an kace qaumun mutane kaga shi jama'a da dama suka nufi kuma kalma guda ce umma umma al-umma to me yake amfanin sanin shi sanin shi sai ya nuna maka cewa in an ga dama sai a kalli kasancewar shi lafazi cikin Qur'ani sai a maida shi lafazi in an gara ma sai a kalli ma'anar shi sai a maida shi mutane Allah ce tilka ummatun qad khalat waccan al'umma ce da ta gabata laha ma kasabat sai an kace laha ba a ce lahum ba abinda ta aikata yana gareta walakum ma kasabtum ku kuma abinda kun ka aikata akan ku sai an kace wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a ce wala tusaluna amma kanat taf'aluwa to in ba gane wannan ba sai a ce maka can an kalli lafazi na nan an kalli ma'ana kai kuma ka san wanga ba sai abu na gaba
ismul jam
ismul jam'i suna ne wanda yake daukar jam'i jam'i kamar suna ne amma jam'i ne ina fata an fahimce ni kamar yanzu abinda ake cewa ba jam'i bane amma suna ne wanda ke daukar jam'i shine ba wadansu malamai suka dauka nan a matsayin wato lafzi na umma da kuma al-qawm da ar-rahtu shi ismul jam'i shi ko ismul jinsi suna ne wanda jinsin abu shi ba a yi dauko 10 ko 3 ko 4 ko 100 suna guda na akwai in masu yawa na sai dai ka ce kasiran wannan ai ce to ka kana wanga abai kasance bari a baka labarin shi al-ma'u misali ruwa ko ba haka ba to da ruwa yan kadan da masu yawa duk ana yi ce musu al-ma'u duk ruwan duniya ana kiransu al-ma'u kaga ya zama to ismul jinsi jinsi ne na ruwa sai dai an ga dama a cikin yaren larabci an tace zuwa jami'i ai jami'in su wasu sun kace ana cewa almiyahu jami'in su kuma wani lokaci ana cewa al'amwahu an gane ko kamar yadda mahmudu gure mai ya kawo shi wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu to ismul jinsi kenan kaga allabanu nono dun nonon duniya dai nono na an ce nono ne ana kana ya cewa ban sani ba dai ko ana cewa nuna yi cikin Hausa amma dai babu shi a Larabci dai babu shi kuma ko a Hausa ne ban taba jin shi ba sai dai a ce nono a kawo muna nono mu sha sai ismul jam'i ismul jinsi kenan sai sighatu muntahal jumu' wadda gare ta ne jam'i ke karewa kamar masajida kaga jam'i an kace masjid sai an kace masajida ana nufin da gare ta ba a iya karawa muntahal jumu' kina in ana so saboda shi jam'i a Larabci wani lokaci ana iya kara shi ana iya kara shi yanzu misali an kace bait gida guda baitani gidaje biyu koko inna sha'ir na can masu sha'iri kawai yace abin ga an kace buyut gidaje can kuma su ce abiyat don su bambanta amma dai da abiyat kin da buyut sun tana yawa ko ne zuwa to ana son ai jam'ul jam'i sai a kara yin jam'in buyut sai a ce buyutati wanga shine ake kira wato jam'ul jam'i jam'i na kuma an kara yin jam'i saman shi an gane ko to wannan dai a takaice ina ganin dai abinda zan iya kawowa game da abinda shahi ilmu sarf saboda ilimi ne mai hatsari sosai abu na farko na karshe wanda zan kawowa sai dai ka gane cewa duk sunayen ga da anka kawo da ismul ala anka ce ga wazanin su da ismul kaza da ismul kaza da ismul kaza to sai kai hattara cikin ilimin larabci asalin su na anka baka wani lokaci ana iya amfani da su ba wurin su ba zan bada misali guda biyu guda cikin alqur'ani guda cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam na farko da anka ce ismul fa'il yana zakwa ala wazni fa'il to wani lokaci ana iya kawo maf'ul amma ana nufin fa'il Allah ya ce a cikin suratul Isra wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura hijaban shamaki kina idan ka karanta alqur'ani Allah ya ce manzo zamu sun ya tsakankanin kafirai hijaban shamaki sai an kace mastura kaga malaman balaga sun kace nan satiran ake nishi domin hijabi shike shamakan cewa ba shamakan ce shi an kai ba duk da yake dan su malamai suka ce a satiran ne masturan shi shamakin zai shamakan ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah shine zai shamakan ce shike wannan wato shamakin amma dai nan masturan dai satiran dai ake nufi domin shi shamaki yana karewa ne kaga ismul maf'ul na amma fa'il ake nufi da shi akwai kuma wannan da yace waqa'ud fa innaka anta at-ta'imul kasi kaga at-ta'imu mai ciyarwa al-kasi mai tufatarwa kuma zagin shi da yake sai malamai suka ce a ina rufin wanda ake ciyarwa wanda ake tufatarwa to kenan sai kaga da cikin balaga suna iya tashi da siyakin magana abu na gaba cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da ake kira al-adlu al-adlu cikin ilmin balaga da ilmin sarf da ilmin nahwu abu ga asalin shi a canza shi shi yasa sai malamai da suke iya nuna maka ga abin da ake nufi anan gashi zahiri ga abin da ake nufi amma wato kalmar ga abin da take nufi amma in an ka je wajen ma'ana ba haka take nufiwa mutai wajen misali a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yazo cikin musnad na al-mustadrak na imam al-hakim hadisi na aswad bin khalaf imam al-albani ya kawo shi a cikin al-jami' al-saghir kuma ya inganta da shi wata rana Hussein yazo ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to akwai wata tawaga ina ganin tana jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko su gaisa sai Hussein yazo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya rungume shi da ya rungume shi fa qabbalahu sanai sumbanci fuskar sa saboda su can sumbanta ba wani abu ne mu ko yanzu nan ga sumbantar nan in ka ce kai wanda bai saba ba za a yi banna almuhimmu daga nan bayan ya abin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su ya gaisa da su to sai yace innal walada lalle da nan ba yana nufin dan sa ba dan jikan ka dan ka ne ina fata nufin ce ni yaro sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce innal walada mabkhalatun kaga mabkhalatun maf'alatun maf'alatun kuma yana dokar wurin rewa ko yana dokar maf'ala lokacin rewa ko kuma yana daukar yin rewar da kanta to har cikin su yanzu nan maf'alatun wani wanda ya sani sai ce ah kai mabkhala ai wurin rewa ake nufi kaga sai ce akwai kuskure kaga yana nufin sababina to dan kuma abinda ake nufi da maf'ulun li ajlihi ana hawunce ma'ana ya dan kai na ya zaman tuwa sanadiyya kai ruwa ka ki taimaka ma yan uwa da addini sannan yace mabkhalatun sannan yace majbanatun da yana sa wa majbana daga aljubunni ragwanta yana zaman tuwa sanadiyya ka zaman raggo ba yana nufin lokacin ragwantaka bane ko wurin ragwantaka ne sannan kuma majhalatun danka yana jawo maka jahilci ka ki neman ilimi ba yana nufin a'a da shine jahilci ba ko ko lokacin jahilci ko wurin jahilci sannan mahzanatun yana nufin yana jawo ma mutum bakin ciki kai ta damuwa amma sabanin ba yana nufin ba lokacin bakin ciki ne ko wurin bakin ciki ne ko yin bakin ciki ne to kaga saboda in dalibin ilimi bai fahimci asalin larabci ba bai fahimci kalmar tana daukar ma'ana 1 2 3 4 ba sai shi kuma ko wajen bincike kan istishhad bil hadisi yace ai wanda suka roto hadisi ai ba larabawa bane alhali ma shi wanga abin ma ba ma qadiyya khilafiyya bace a cikin larabci ma akwai shi bai sani ba to dan haka ɗan uwa na san ba kowa ilmus sarf ba zai fahimci inda ya sama gaba dan wani kawai jin shi kai ana ta fadin maganganu in ba daliban ilimi ba kuma dole na muka danyi bayanin shi saboda mutun ya san ma akwai irin wannan ilimin ga amfanin shi ga wani abu sauran bayani ku tai wajen malamai ka koma cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustadu doktor Abdullahi al-Usta na kasar Libya ka koma cikin shadh al-arf sannan ka je cikin hisnur rasin fi ilmi at-tasrif na Abdullahi Gondu alfiya cikin ilmus sarf da kuma sauran littafai waɗanda za a iya bayanin su zuwa gaba in Allah ya ba mu iko abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana
Allah ya saka malan da alkhairi Allah ya sa mu rayuwa albarka ɗan uwa duka a nan barnamijin mu na ilimi da fahimta sune jagora nan ya kawo ƙarshe dan haka a madadin wayanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya ta daidai ni da ke tare da ku nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh